أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. In sha Allah ta'ala, yau Juma'a 24 watan Zulhijja shekara 1446 Hijriya, wanda ya zo daidai da 20 watan 6 shekara ta 2025 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-Jami'u Sahih na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 186, muna cikin Kitabul Jana'iz. A Kitabul Jana'iz zan mu tashi babi na 31, inda Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ziyaratul quburi. Ina ganin ne zan mu tashi ko? Yawwa. Babi na 31, Al-Imam rahimahullahu ta'ala ya ce babu ziyaratul quburi, babun ziyaran kabar makabartu. Hadisi na 1283 zan mu tashi, inda al-Imam yake cewa haddathana Adam haddathana Shu'bah haddathana Sabit an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, yake cewa marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabki inda qabrin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mace tana kuka a wajen wani kabari. Fa qala, sai yace ittaqillaha, ki tsoron Allah, wasbiri, ki hakuri. Qala, sai take cewa ilaika anni, ina ruwanka da ni, ko shahamun lahiya, ina ruwanka da ni. Fa innaka lam tusabbi musibati, dan kai musiba ta bata shahe ka ba. Wa lam ta'rifuhu, bata san annabi sallallahu alaihi wasallam ba, shi ta gaya mishi wannan magana, bata san ko wane ne ba, yace mata tayi hakuri. Fa qila laha, sai aka ce mata innahu annabi sallallahu alaihi wasallam, ai annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Fa atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo kofar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gidan shi kenan. Falam tajir indahu bawabina, bata samu ba masu tsaron kofa a gidan, irin na sauran sarakai da hukumomi masu mulki a tardo gardukar a kofar gida da masu tsaro yan gadi. Fa qala, sai take cewa lam a'rifuka, ban san ka ba, ma'ana lokacin da kan muni magana na har na gaya maka magana na ce ina ruwanka da ni, ban san ba kai ne annabin Allah. Fa qala, sai yake ce mata inna masabru inda sadmatil ula, ai hakuri kawai yana kasancewa ne inda sadmatul ula, a lokacin tunkuda ta farko ta musiba, lokacin da musiba ta maka tunkuda farko, ana cikin zahinta, ana radadinta, kai hakuri shine hakuri na hakika. Kaga anan gurin annabi alaihi salatu wassalam ba ruwan shi da intikami ga kanshi, ko kuma shi an mishi abinda ya taba shakhsiyar shi, a'a, abinda ya shafi addinin shi da yake himmantuwa da shi. Kaga da taje ma taje bashi hakuri, shi ba abinda tan mishi ba ya damu da shi wannan, ko aka bai kawo shi ba, kawai ya bata cigaba da bata wa'azin da yini ya bata tun a can makabarta, shi ya ci inda ya tsaya ya dora inna masabur inda sadmatul ula. Zakara fihi, ya ambata a cikin hadisin wannan macen da take kuka, wanda ya gabata a cikin baban da yake cewa qaulur rajul lil mar'a inda al qabr ittaqillaha wasbiri, a hadisi na 1252. Mun wuce wannan hadisin a cikin nafsin Kitabul Jana'iz, me abun Riyadu Salihin ya kawo shi a farko. Al-Imam Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala yake cewa ahlul ilmu qatibatan kama qala al-Hazimi, malamai gabaki ɗayan su kamar da al-Imam al-Hazimi yake faɗa. Alal izni fi ziyaratil qubur lil rijal, cewa an ba da izini ga maza su ziyarci kabari, wannan da ittifaqin malamai babu wani sabani. Wa fi sahihi Muslim, yazo cikin sahihi Muslim daga hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita ƙarshen dare, can ƙarshen dare yana fita zuwa ga baki al-garqa makabartan Madina. Fa yaqulu, sai ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, amincin Allah tabbata gare ku, gidan mutane wanda suke mummunai. Wanda al-Imam Muslim ya huddo shi hadisi na 974 a Kitabul Jana'iz, shi ma babu ma yuqalu inda dukhulul qubur wa du'a li ahliha, abinda ake faɗa in za a shiga kabari da kuma addu'a da ake ma makabarta. Daga hadisin Barira take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da su idan sun huta zuwa ga makabarta su ce kaza, sai karanto wacce addu'a. Yace da ma wani wannan da yawa cikin hadisai, wa kariha qaumun zalika, wasu sun karhanta wannan dan an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suke hanin ziyaratan makabarta. Sha'abi yake cewa Allah mashi rahama, laula anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratul qubul razut qabr ibn nati, dan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyaratar kabari ba makabarta ba, da na ziyarci kabartar diyata wadda ta rasu. Wanda Abdurrazzaq ya rawaito shi a cikin musannaf din shi a kitabul janaiz babun fi ziyaratul qubur, haka Ibn Abi Shayba. Kaga shi ya tahi al-Imam Sha'abi rahimahullahu ta'ala akan cewa hamma zama an hana ziyarta kabari, hadisan hani ya gabatar bai zuwa. Ibrahim an-Nakhai yake cewa kanu yakrahuna ziyaratul qubur, sun kasance suna kin ziyartar makabarta. Daga Ibn Sirin shi ma an kawo irin wannan. Summa waradat ahadithun bi naskhin nahyi wa ibahatin nahyi ibahati ziyaratiha, sannan sai aka samu hadisan da suka zo suka shahi hadisan hani, suka bada izinin ziyara. A cikin hadisan da Muslim kadai ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zurul qubur fa innaha tuzakkirul maut, ku rika ziyartar makabarta dan suna sa tuna mutuwa. Kenan kaga nan ga hadisan da an hana. Can baya a hadisin Buraida ya ce nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha, na hane ku game da ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarce shi. Kenan kaga nan umarni kirar Annabi ya nuna cewa a hili cewa wancan hanin na farko an shahe shi yanzu akwai an bada izini. Ibn Abi Shayba ya rawaito daga hadisin Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an ziyaratul qubur, yayi hani game da ziyartar makabarta, sanne yace ku ziyarce su amma sai yace wala taqulu hijran, kar ku faɗi maganar banza a ziyarar makabarta. Kan mutun ya tafi makabartar an tafi da shi kuma ya shiga maganar da ba ita ba. An rawaito cikin Mustadrak daga hadisin Abi Zar Allah ya rada shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ziyarci makabarta wa tuzakkiru biha al-akhirah, zurul qubura wa tuzakkiru biha al-akhirah, tazimi muku sababun tuna lahira. A cikin hadisin baban yana shaida akan cewa hadisin da muke tare ma'ana na wannan mace wanda Bukhari ya kawo yana nuni akan halaccin ziyartar makabarta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujuro mata hakuri, ya kwadaitar da ita akan hakuri, bai mata inkarin ba me ya kawo ki makabarta, kuma bai hana ta ba game da ziyarta, dan saboda yace la yatruku yastabihu la ajubi hadarati wala yanha, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari a aikata abinda haram ne a gaban shi kuma yake hanawa. Shi yasa takaririn shi yake zama sunna ne, li anna Allah farada alaihi tabligh, dan shi Allah ya azama isar da sako, baya wanda aka azama isar da sako kuma a gaban shi a riga karya dokar sakon ya kyale. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ayin haka nan gaban shi, wal bayani li ummati, shi aka azama bayani ga al'ummar shi. Shi yasa duk wanda zai kasance wadatu da alqur'ani game da sunnar ma'aiki to batacce ne har abada, ba yayi musulunci ba, yayi dai wani addinin daban, sai dai wani addini amma ba musulunci ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayyana abin da Allah ya aiko ne. Hadisin Anas da makamancin shi ya shahe hadisan da suka yi hani. Hadisin Buraida shi kirare nuna mana cewa an shahe, yace ina zatan Sha'abi da Nakhai, su hadisan da suka hada takin ne basu kai musu ba, musu samu hadisan da aka bada dama ba, shi yasa har suke kin ziyartar makabarta. Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana zawwa kabarin shahidai a kowace shekara, yace assalamu alaikum bima sabatum fa inni uqbad dar. Abubakar da Umar da Usman sun kasance suna aikata haka, asarkin su yana cikin Abdurrazzaq cikin musannaf din shi. Mushari'u Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin ma'aihiye shi ranar fatahu fi alf muqni'in zakarahu ibn abi dunya ya hikaito shi, yayin kaga duke yake nuna halaccin ziyartar makabarta. Ibn Abi Shayba ya rawaito daga Aliyu da Ibn Mas'ud da Anas halaccin ziyarar makabarta. Fadima ta kasance Allah ya rahmata tana ziyartar kabarin Hamza kowace juma'a, taje ta yi mishi addu'a. Wa kana ibn Umar ya kasance yana ziyartar kabarin baban shi, ya tsaya a wajen shi ya mishi addu'a. Kaga duka yake nuna asarkin sahabbai da tabi'ai bayan wancan hadisan ma. Aisha Allah ya rahmata ta kasance tana ziyartar kabarin dan uwanta Abdurrahman, kabarin shi ko yana Makka. Ahmad ya ambace shi daga da Abdurrazzaq. Ajma'u kai Abdurrazzaq suka ambato wannan. Ibn Habib yake cewa babban malamin Malikiya mai littafin Al-Wadhiha Allah mashi rahama, la ba asabi ziyaratul qubur wal julus ilayha, babu lahi aziyarci makabarta a zamna a gurin, wa salamu alaiha indal murur biha, kuma ayi sallama ga kabarin makabarta in za a wuce ta gurin ta koda ba shiga za a yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka, inji Ibn Habib. An tambaye Malik Allah ya rada shi game da ziyartar makabarta, yace kad kana nahu anhu summa azina fihi, canda Annabi ya yi hani, inji Malik, sannan kuma sai Annabi ya bada dama daga baya, yace da a ce mutum ya aikata haka ma'ana ziyarta kabarin kuma bai faɗi komai ba sai alkhairi. Malik yace lam arbi zalika ba a san banni ga wani lahi a cikin wannan lada ma za a samu saboda addu'a zaka mishi. Nawadur wa ziyadat litan ibn abi zaid al-qayrawani ka asarkin Malik an rawaito daga gare shi dai yana yudhaif ziyaratu ha yana raunana ziyartar makabarta wasu sun rawaito daga Malik muhammad ba adu ma hadith la an zawaratil qur alamin kusur min hali an zawaratil mubalaga shi yasa dalilin wannan izinin kuma ga wannan macen muka nura annabi ya ganta a makabarta bai hana ta ba bai mata hada ba yake nuna cewa suka ce hadisin da ya tsine ma mata masu ziyara kabari masu yawaitawa ake nihi ba masu zuwa digehi-gehi ba saboda zawarat yace mubalaga ce la'anallahu zawaratul qubur Allah ya tsine ma mata masu yawan ziyartar makabarta kenan kaga mubalaga wanda suka yi mubalaga Qurtubi yake cewa yumkinu an yuqala muna iya cewa innan nisa innama yunana min iksar ziyara lima yaddi ilayhi min iksar tadayi huquqiz zawji mata abin da yasa aka ce kas yawaita yawan ziyara yayi yawa saboda in suka yawaita su akwai tozartar da haƙin miji mazata kula da gidanta ba wattabarruji da kuma tabarruji za a samu tabarruji huta mara tsari wa shuhura da kuma neman shuhura watashabbihu biman yulazimu alqubur lita'zimiha kuma zasu kamanceceniya da wanda kullun ya lazamci kabari dan girmama kabarin kuma dan saboda ana ji musu tsoron rishin hakuri wasu mallaka zuciye su kullun zasu ta taho tana ta kuka in dai zamana kullun an bata damar ta je to kuma gidan mijin kullun zai zamana babu nutsuwa dan saboda kullun zai ta zo tana kuka wa gairu zalika da ma wani wannan yace daga cikin mafasir amma dan wani wata ta yi ziyara so daya ko wata biyu ta yi so daya ba lahi bane yace to akan wannan ne malamai suka bambance menene al-zawarat da wannan azairat azairatul qubur masu ziyartar kabari azawarat masu yawaitawa sune aka hana yadda Qurtubi bayani shi yana cikin al-mufhim lima ashkala min talhis muslim sharhin sahih muslim qultu sai nace wal hadis warada bihima hadisi ya rawaito ya zo da duka gaba ɗaya al-umma duka sun yi ijma'i akan cewa ziyartar kabrin nabiyina cewa ya halitta yin ziyarar kabarin annabi musa sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar Ibn Umar ya kasance idan ya fito daga bulaguro sai ya taho kabarin shi mai girma mai daraja sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya abata haka yake yi in ya fito daga bulaguro sai ya je kabarin shi ya masa sallama ya masa addu'a yake zuwa gida ma'ana hani game da ziyartar makabarta cikin harkon musulunci ne saboda lokacin basu jima rabuwa da bautar gumaka ba da kuma wanda sun riki makabarta a matsayin gurin bauta yayin da musulunci ya karfafa musulunci aka fahimce shi ya nutsu cikin zukatan mutane kuma aka aminta da cewa za a bauta ma kabari sun fahimci addini sun fahimci tauhidi da ba zai yi sallah a makabarta ba to sai aka shahe hannun wannan aka ba su damar ziyartar ta dan saboda zai tuna sa tuna lahira kuma yana sa mutun ya guji duniya kaga nan gurin menene yasa wa kowane hani da za a kawo da umarni musulunci ya kasance addini ne mai tsari yana kuma maqasid a can harko sun rabu da bautar gumaka daga cikin bautar da suke yi sune abin nan girmama kabari da yin bauta a gurin shi to da musulunci yazo sai ya hana gaba ɗaya ziyartar kabarin amma daga baya da suka fahimci musuluncin za su bambance ziyara ta shirka da ziyara ta addini wanda ita addu'a ce za a yi sai aka ba su damar yin haka nan wa rawina an tawus mun rawaito daga tawus yake cewa kanu yastahibuna Allah ya tafarraqu an almayyit sab'atu ayyamin li'annahu yaftununa wa yuhasabuna fi quburihim sab'atu ayyam yace sun kasance magabata suna so kada a watse daga gidan mamaci kwana bakwai dan sai ana fitinar shi mamaci kuma ana mishi hisabi a cikin kabarin shi zuwa kwana bakwai wannan wanda suke tafi akan cewa mun san akwai sabani akan malamai wajen zaman makoki bayan an riga an binne mamacin a komo gidan shi a zamana mas'ala ce da malamai sun yi sabani akan ta ko ayi runwa a zamana a ci gaba da hira to wannan mu yanzu kusan a ce zai zamana inda malamai za su ga irin wanda muke yin kaza an zasu ce an hana saboda ba irin wancan bane can da an hada abu alheri ne za a yi ta tattauna amma yanzu da an hadu za a yi ta tsogami a yi ta hirar banza wani a ran nan ma an mance da bawan Allah da aka binne a ran nan ma an mance shi ba zan can kaiwa sati ba shi ko hukunci yana kewayo tare da illar shi mafi hadisi Anas a cikin a magabata kansu akwai wanda suka tafi kan suka ce ya halitta saboda dauke tasliyata li ahlil mayit saboda lallashi da dauke ma kewa ga su ma'abuta mamacin dan saboda magana da yafi inganci in ya kadaita ya wuhinta shi zaman makoki zaman rasuwa gami da wannan mufasirin gami da wannan abubuwan babu lahi akan shi amma in ya zamana wannan abubuwan za a yi to kuma nan ne hanin zai shiga a cikin hadisin Anas yace abinda zan mu fahimci abinda annabi yake tare da shi Allah arzuta shi da shi na kaskantar da kai da kuma bin jahili cikin nutsuwa da sannu kaga a matsayin shi na annabin Allah ta ce ka shafa min lahiya ina ruwanka da ni amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka bai kawo wannan magana ba shi yasa Luqman al-Hakim Allah rada shi lokacin da yake ma dan shi nasiha akan cewa wa amir bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma ashab kai hakuri akan abin saboda ya san al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar duk wanda ya sifanta da su kowa yayi shi sai wancan abin na uku ya zo wa ihtimalul aza ka jurewa cutarwa dole sai an samu cutarwa to shi yasa wanda ya farkon jurewa cutarwa babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace li annahu lam yantahir al mar'a dan annabi kaga bai tsawatar da wannan macen ba da ta ga mishi haka take ce da tace mishi ilaika anni ya tayi uzuri ya karbi uzurinta saboda musibar da take tare da ita rasuwar da aka mata annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa bai riki masu tsaron koha ba dan Allah ya sanar da shi cewa yusimu minan nas Allah ya kiyaye shi gami da mutane canda annabi alaihi salatu wassalam an kasance akwai masu tsaro wanda su suka sa kansu ba wai shi ya kawo ba sun dauka sun ba da rayuwarsu akan su tsaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam tsaro a kofar gidan shi su zamana me yasa dan saboda kahurai ana cikin suna ta fama da muhawalar yahuda kan cutar da shi suna ta fama su kashe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam suke zawwa suna tsariya to amma da Allah ya sabko wallahi ya asimuka minan nas daga nan da asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto ce duk watsi kutayyeku Allah ya sa Allah ya kare kowa ka wanda ya kara kwana ya kofar gidana tunda ya yi imani da nutsuwa dubu busa dubu ma kan cewa Allah madaukin sarki ya bashi kariya tunda yace wallahi ya asimuka minan nas wa fihi annahu man yatazara ilayhi bi zuri la'ihi annahu yajibu alayhi qabulahu a cikin wannan hadisin mun fahimci cewa a mu'amala ta yau zamantakewa ta rayuwa duk wanda ya ka maka uzuri wanda hili kyarara to wannan wajibi ne ka karbi uzurin shi duk wanda ya maka lahi ya kawo uzuri matukar uzurin karbabbe ne to wajibi ne ka karbi uzurin shi ba zakka kauda kai ga wannan uzurin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dake uzurin ta ya huto hili kyarara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurin ta kuma bai ce mata komai ba akan magana da ta gaya mishi الامام ابن حجر الامام ابن حجر كما قال الامام الخطابي رحمه الله تعالى يتي قال الخطابي المعنى ان الصبر الذي يهمد صاحبه ده يتي ان الصبر انما الصبر حقوري كوي yana kasancewa ne a wajen tunkuda ta farko khatabi a sharhin wannan hadisin yace ma'ana shi shine hakurin da za a yabi mai shi shine hakurin da lokacin musiba ta zo maka kai tsaye aka ce maka ai kaza ya faru ma'aihinka ya rasu ko ma'aihiyarka ko dukiyarka ta halaka kai tsaye a haka kuma kai yi hakuri kawai ka juri to wannan shine cikakken hakuri da zaka samu ladan shi yace sabanin hakurin da yau da gobe ce take tahiyya take kawo shi duk wanda ya kasance yanzu aka ce ma'aihin shi ma'aihiyar shi ta rasu yau da gobe ai ya mance hakurin na tilas ne na dabi'a ne to wannan bai da alaka da abaka lada kowa ma yana da shi wannan kowa ma duk ko mace kaga yadda su suka yi kowa kashin hakuri su yi ta uhu su yi ta burki da duniya amma yau da gobe daga ta mance ta shiga harkokinta ta mance ma da uwarta ta mutu to amma wannan hakuri shi za a bata lada babu lada ko dai akan shi wanda kawai a kai tsaye ana kawo musibar a lokacin ka dau hakuri khatabi yake cewa amma lada wanda ya kasance irin wannan hakurin babu lada akan shi saboda laysa min sunni ba kai ka aika ba kai ka jaro shi ba yau da gobe ce ta kawo shi ana baka lada ne a wanda kai kyakkyawan tabbatuwa kuma kai hakuri kyakkyawa ibnu battal yake cewa abin da yake nihi yastami alaiha musibatul halak wa faqrul ajri kada ya kasance abubu habisa din mata ga musiba halaka dan nata kuma ga rasa lada الامام الطيب yake cewa saddara hazar jawabi min sosai min qaulihi lam a'rifuka usulubul hakim usulubi ne mai kyau wannan macen da tayi da tace ma annabi alaihi salatu wasalam ban san ka ba ban san ba wane ne shi yasa ma'ana sai annabi yace mata ma'ana da'i ilayti zaru fa inni la aghdabu li ghayri Allah kamar yadda na gaya muku sai yace kenan ko aka a ran shi annabi sosai sama ya nuna cewa ki bar magana kawo hamzari ni ko dai wannan bai ma dame ni ba shi bane yake gabana Zaini ibn al-Munayyir Allah mashi rahama yake cewa fa'idar amsa wannan macen Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tazo tana mai biyayya gami da abin da ya umarce ta da hakuri kuma ta amsa hakuri ta bada uzuri shi yasa ta fadu wannan magana tata wa zakar fi hadha alhadith fi ziyaratul qubur ma atma da an yakunu almar'a almazkura ta'akhkharat an ad-dafn yace anan gurin Bukhari aimun lura da kyau ya kama da wannan hadisi ne a matsayin hujja cewa shar'antuwar ziyartar makabarta yace to wannan ba zai zama na hujja ba inji wasu malamai yana iya kasancewa ita wannan macen ba ziyartar kabari ta zo ba tana iya kasancewa battanan aka binne dan battanan aka binne dan kenan ta zo ne ta mishi addu'a ta an binne yaron ta bayyana ita ko ziyara ana itlaqin ta ne ga wanda ya nuho makabartar ta kana su lokacin da istiwa'ul hukm fi haqqiha amruha bi taqwa wa sabr limar'a min hazniha wanda kawai ta kana sai tashi yaje yayi wannan yayi ziyara a cikin hadisin na fa'idodi mun ga Annabi abin da yake tare da shi na musamaha da hakuri da juriya da kuma amsa uzuri da kuma lazumta umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a ko ina ko da yaushe ya zama wannan siffa shi ce wa fihi anna alqadi la yanbaghi an yattakhidha man yahjib an hawa'ijin nas kuma anan mun fahimci cewa ya kamata shi shugaba kada ya riki ƴan tsaro ƴan gadin koha da zasu hana shi talakawa su iso gare shi in ya musu haka ne ya zalunce su suka zabe ka in na yanzu ne ma da ake zabe kuma ka kawo ƴan gadi su hana su isowa gare ka kenan menene amfanin zaben da suka maka bukatun su ba ka ji koken su ba cewa wanda yayi umarni da kyakkyawa ya kamata an yi kabalo lolami urfa ya ariful amiru amshi wanda ya kawo mishi gaskiya nan koda bai san wane ne ba kaga ita wannan ba hujja bace da tace ban san ka ba game da shi yasa sai Annabi ya karrara mata nasiha shi ne da sauran fa'idodi da Ibn Hajar ya kawo rahimahullahu ta'ala Zain ibn al-Munayyir yake cewa qaddama al-musannif tarjamat ziyarat al-qubur ala ghayriha min ahkam at-tashyi' li-zanaza wa ma ba'dahu mimma yuqaddimu ziyara li'anna ziyara yatakarraru ruku'aha faja'alaha asalan yace Zain ibn al-Munayyir yace al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama ya gabatar da baban ziyara kabari game da sauran abubuwa da zasu zo na bin jana'iza da na kaza ce saboda ita ziyara abu ne mai karraruwa ba so daya ba shi binnewa ai so daya ne za a je ai to sai ya jinkirta shi ziyara kuma ita ce yake so a karrara ta sai ya gabatar da ita huquha fa ja'alaha asalan sai ta zama ziyara ya sanya ta Bukhari ta zama asali kuma ita ce mabudi ga sauran hukunce-hukuncen da zasu zo duk abin da zai zo sai an ziyarta kin dada abin zai biyo baya na addu'a ziyar wa abin da za a fada a can abin da za a ma mamacin duk sibban an je ne dada in yaso za a yi su to shi yasa ya gabatar da hadisin baban ziyarar makabarta akan duk wannan babubukan da yasa zo baya yayi nuni zuwa ga cewa tarjuma shi ga alaka wannan baban da ziyarar ta kabarta saboda itiba'un nisa'il jana'iz mata su rika bin jana'iza kamar yana nihin ya takaice hukuncen da suka shahi mata a jere a cikin baban jana'iz sannan sai ya shiga wani abin daban rahimahullahu ta'ala duka abuwa bikin da Bukhari yake kulla da kai hikima da kai usulubi wanda in an maka bayani zaka san lalle an yi hikima wajen tsara abuwa bikin da kuma jeran ta su sai babu na abun nan 32 babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam baban da ke bayanin hadar annabi alaihi salatu wassalam yu'azzabu al-mayitu ana yi ma mamaci azaba bi ba'd bukai ahlihi alaihi da wani bangare cikin kukan iyalan shi da suke mishi yace idza kana nauhu min sunnatihi idan kukan ya kasance sunna shi ne hanye shi ce shi mamacin kaga kyakkyawan taujihi ga Imam al-Bukhari rahimahullah tun kafin ma akai ga ya kawo maka hadisan da ke ciki cewa mamaci ana mishi azaba da kukan da ake mishi ya gaya maka fassara cewa idza kana nahu min sunnatihi idan ya san cewa kukan mutuwa al'ada suce kuma ya ki hanawa in ya san cewa kukan mutuwa al'ada suce to yace in na mutu kan wanda ya muni kuka shine ya hana to in bai hana ba kuma ya san aikin su ne kuma irin na jahiliya wanda nema ma suke a ce masu kuka sun yi yawa dan a san daraja shi da kiman shi a can abin nan a cikin al'umma shi da kabila shi to wannan shine zai zama an yi zunubi ni qaulullahi ta'ala saboda fadar Allah madaukin sarki ku anfusukum ahlikum nara ku kiyaye kawunan ku kuma da iyalan ku game da shiga wuta wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan karkashin tarjuma ne ba a shiga kawo hadisi ba kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, kowan ku mai kiwo ne kuma za a tambaye shi game da kiwon shi. Fa iza lam yakun annahu min sunnati, Bukhari yace idan kukan bai kasance ba sunnar shi ne shi mamaci, fa huwa kama qalat Aisha, to nan ne kamar yadda Aisha ta faɗa abin zai kasance, wala tazir wa zaratun wuzra ukhra, wata mai nauyi bata daukar nauyin wata rai, dan in ya kasance iskarin da zai zo kenan. Tun ababi Bukhari ya mana izalatul iskar, dan hadisin ya saba ma Qur'ani, in sayan Qur'ani hadisin yana saba ma Qur'ani a zahirin shi, amma bayani irin wannan na Bukhari da sauran malaman hadisi zai huddo maka me ake nihi. Huwa ka qauluhu, kamar yadda Allah madaukin sarki ne yake cewa, in tada umsqalatun ilahim lahalayhum minhu shay, ko da a ce wani wata rai ta kira wani ya dauke mata zanubin ta, ba wanda zai dauke kenan, ba wani bai daukan zanubin wani, to ina wannan mamacin bayan ya mutu a ce dan kukan da yan gidansa suka yi ana mishi azaba dalilin wannan, sai in ya kasance daga sunna shine sunna su ce kuma shi bai hana ba. Wa ma yurakhasu min al-buka'i fi ghairi nauhin, kuma abinda bayanin hadisan zai kawo sun kumshi ba da dama da aka yi gami da kuka in ya kasance babu uhu da ƙara dan hawaye ba, ba hana ba. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la tuqtalu nafsun zulman, ba za a taba kashe wata rai da zalunci ba, illa kana alibnu adamul awwal kiflun min damiha, sai ya kasance dan adam na farko wanda sunnan ta kisa yana da dumkin zinubi kamar yadda wanda ya kashe kin yayi, saboda da aka turo annabi adam a ban kasa yace wa zalika li annahu awwal man sanna al-qatl, saboda shine farkon wanda sunnan ta kisa, ba dan adam bai sanya kashe dan uwan shi dan adam ba, sai da wannan ibnu adam kin dai ya kashe dan dada dai suka san wannan sunna ta kisa, muguwar jarima ta kisa ta watsu ban kasa, to wai zamana tun daga lokacin har zuwa kiyama duk wanda ya kashe mutun yana da zinubin a ciki shi ma tare da kamar da shi akai idan shi ya sunnanta abin. Hadisan da zai kawo al-Imam al-Bukhari hadisi na 1284 yace, haddathana Abdan wa Muhammad qala akhbarana Abdullah akhbarana Asim ibn Sulaiman an Abi Usman qala yake cewa, haddathani Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala yake cewa, arsaltu ibnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaiha, arsalat ibnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi, diyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tace, inna ibn al-liqu bi da fa'atina, lalle dana Allah ya amsharin shi ka zo mana ya ma'aikin Allah. Fa arsala yuqri'u salam, sai annabi ya aika yana karanta mata sallama, yace a mukai gaishe da ita, wa yaqulu, yana ce mata, inna lillahi ma akhadha, ki sani cewa abinda Allah ya amsa nashi ne, wa lahu ma a'ta, kuma abinda ya bada nashi ne, kullu shay'in wa kullun indahu bi ajlin musamma, komai a wajen Allah yana da ajalin shi wanda aka yanka mishi. Fa tasbir, ki hakuri, wata zikki ne mulada. Fa arsalat ilayhi, kenan kawo haka annabi ya karanta mata ce a gaya mata haka ba sai ya tahi ba. Fa arsalat ilayhi, sai ta aiko mishi, tuqsimu alayhi layatiyanna, ha tana rantsuwa da Allah, tabbas annabi sai ka zo. Fa qama, sai ya tashi, dan mun gani ko yace haƙƙin musulmi akan musulmi ibrarul muqsim, ka kubutar da wanda ya rantsuwa akan ka. Ya tashi annabin Allah alayhi salatu wasalam tare da shi da Sa'ad ibn Ubada da Mu'az ibn Jabal da Ubay ibn Ka'ab da Zaid ibn Sabit wa rijalun, da wasu mazaji duka za su tahi. Fa rufi'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabiyu, sai aka dago ma ma'aikin Allah yaran wannan, wa nafsuhu taqaqa, uran shi yana kaikawa yana itirabi. Qala, sai ce, hasibtuhu annahu qala ka annahu shannun, nayi da tan yana cewa har yace ma kamar ka ce salkaci. Fa fadat ainahu, sai idanuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka zubo da hawaye, kaga zubowa hawaye ba kuka ba. Fa qala sa'ad, sai sa'ad yace, ya rasulullahi ma'aikin Allah, ma haza, menene wannan, kenan ka hana mu gami da kukan mutuwa kuma gashi kana yi, ya akai haka, sai yi tambaya. Sai yace, hazihi rahmatun, wannan ay rahama ce, ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, Allah ya sanya ta cikin zukatan bayin shi, ba wannan ba aka hana. Wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama, Allah ko yana tosayawa ne cikin bayin shi, masu tosayawa yake tosaya ma. Sai hadisi na 1285 al-Imam yake cewa, haddathana Abdullah ibn Muhammad haddathana Abu Amir haddathana Fulayh ibn Sulaiman an Hilal ibn Ali an Anas ibn Malik qala, yake cewa radiyallahu anhu, shahidna bintan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun halarci wata yarinya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, qala, shi yace, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala al-qabri, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamana a kabari. Qala, sai yace, fara'aitu ainihi, sai naga idanuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam albarka ta dama ani suna hawaye. Qala, sai yace, fa qala, sai yace, hal minkum rajul lam yaqarifu al-layla, shin cikin ku akwai wanda jiya da daddare bai kusanci iyalin shi ba? Fa qala Abu Talha, sai Abu Talha yace, ana, ni ya ma'aikin Allah. Qala, sai yace, fanzil, shiga cikin kabari. Qala, fa nazala fi qabri, ha shiga cikin kabarin ta aka bashi shi ya abun ganin ta yasa ta kabari. duka zamu zo sharhin su. Hadisi na 1286 al-Imam yace haddathana Abdan haddathana Abdullah akhbarana Ibn Jurayj yace akhbarani Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abi Mulaika yace tufi ibnatu li Usman bi Makkah wata yarinya ta Usman ta rasu a Makkah waji'ina li nashadaha muka zo dan mahalarce ta wa da hadara ibn Umar dan Umar ma ya halarce ta da Ibn Abbas radiyallahu anhum wa inni lajalisun bainahuma yace ina zamna a tsakanin su ko kuma yace jalasu ila ahadihi ma na zamna zuwa ga wajen dayan nasu summa jaa al-akhar sannan gudan yazo fajalasa ila jambi yazamna dabarata fa qala abdullah ibn umar sai abdullah dan umar allah yarda shi yace ma amr ibn usman ala tanha anil buka bakka hani gami da kuka fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mayita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alai lalle ma mace ana mishi azaba dalilin kukan da yan gidansa suke mishi zan mu kai ga sharhin shine bukhari yake ni hadisi na faqala ibn abbas ibnu abbas yake cewa Allah ya rada shi kad kana umar radiyallahu anhu yaqulu ba'da zalika umar ya kasance yana fadin irin wannan abun summa haddasa sannai bada labari kare ce sadartu ma umar radiyallahu anhu min makkah mun taho tare da umar daga makkah ataku izaku nabil bayda hay da mun ce akwazazzabi akwali izahu bi rakabin sai ga wasu fatake ta haka zill samuratin karkashin itaci inwa itaciyan magariya faqala sai ce izhab tahi fanzur man haula ar-rakab kaleqa mana suwa ne je ne wa an can hataken sai ce fa nazartu sai na duba fa iza suhaibu sai gashi suhaibu ne fa akhbartu na bashi labari cewa su suhaibu ne faqala sai ce ud'uhu li kirayu mun shi farajatu ila suhaibu na koma zuwa ga suhaibun rumi fa qultu he nace irtahil fal haq amiral mu'minin ta shika tai ka game da amiral mu'minin fa lamma usiba umar da khala suhaibun yabki yayin da aka samu umar da wannan da rauni sai suhaibu ya fara yana ta kuka yana cewa wa akha ya kawayyo Allah dan uwana wa sahiba wayyo Allah abokina fa qala umar radiyallahu anhu sai umar yake cewa Allah ya rada shi ya suhaib ya kai suhaib atabki alayya kuka zaka rika mini wa kad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mayyita ya'zabu bi adbuka ahlihi alai ma'ana wai in mutuwa ce ma ne haka zaka mini kuka tunda yanzu da ran shi ma gashi kana yi yace baka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa lalle mamaci ana mishi azaba da wani bangare na cikin kukan iyalan shi kaga sai aka ce bi ba'adi bukai ahli wani bangare kenan ba kowanne nau'in kuka ba qalibun abbas radiyallahu anhu ibnu abbas yace Allah ya rada shi falamma mata umar yayin da umar ya rasu fa zakartu zalika li aisha radiyallahu anha sai na ga ma aisha wannan abin da ya faru fa qala sai take cewa rahimallahu umar Allah jikan umar wallahi ma haddasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada labari ba inna allaha la yu'azzibu al-mu'mina bi buka'i ahlihi ala cewa mummuni Allah yana mishi azaba da kukan iyalan shi yan gidan su tace walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sai dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan istidraki ne gyara ne take son yi ma umar amma kaga usulubi na hikima usulubi na mutuntawa sai da tammishi addu'a Allah ji kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yace ba inna allaha la yazidul kafir azaban bi buka'i ahlihi alai Allah yana kara ma kafuri azaba idan yan gidansa suke mishi kuka kaga nan ita ta kayyade shi ya ce kafuri ne ake ma wannan ba mummuni ba wa qala take cewa hasbukumul qur'an ai qur'ani ya wadatar muku wala tazuru wazratun wizra ukhra wata raibata dokan nauyin wata rai qala ibnu abbas Allah ya rada shi yake cewa yace wallahi huwa adhaka wa abka Allah shine wanda yasa dariya kuma yake sa yasa kuka ibn abi mulaika yake cewa wallahi ma qala ibn umar radiyallahu anhu ma shi'an wallahi yace Allah dan umar bai ce komai ba anan akan jaran da aka yi ma baban shi cewa ba haka aka faɗa bai ce komai ba me yasa saboda malamai sun tabbatar da cewa ita da ta kuskurantar da shi ba kuskure bane shine yake kan daidai haka yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina wan can hadisin innal mayyita yu'azabu fi qabri gyaran Aisha Allah ya rada ita ba shi bane ba Umar abin da yaji haka ya fada ita ma kuma abin da ta ji haka ne hadisi na 1213 ce haddathana Isma'il ibn Khalil haddathana Ali ibn Mushir haddathana Abu Isa haqa huwa Shaybani an Abi Burda an Abihi yace lamma usiba Umar radiyallahu anhu ja'ala Suhaibun yaqul yayin da aka samu Umar da rauni sai Suhaib ya fara yana cewa wa akha wayyo dan uwana fa qala Umar sai Umar yake cewa amma alimta anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala baka san ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mayita la yu'azzabu bi ka'il hayy lalle mu mace ana mishi azaba da kukan wanda yake rayayye yana mishi kuka hadisi na gaba na 1289 يعني يوه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أن عبد الله بن أبي بكر أن أبيه أن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته تيوى تاباش لاباري أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تيوى إتتاج عائشة الله رضي إتا زوج النبي ماتا أن نبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا تيوى إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودية يبكي عليها أهلها annabi kawai ya wuce wata ba yahudiyane yan gidansa suna mata kuka ta mutu fa kala sai annabi yace innahum la yabkuna alaiha wa innaha la tu'azzabu fi qabriha su suna mata kuka alhali kuma ana mata azaba a cikin kabarinta kenan nan gurin shine gyaran da Aisha ta yi cewa hadisin asalin shi annabi ya ga wata ba yahuda ne da ta mutu mutananta suna mata kuka annabi alayhi salatu wasalam ya hudu wannan magana ba cewa ba innal mayita yu'azzabu bi buka'il hayy kenan wannan gyaran ta kawo amma zan mu ga bayanin malamai akan magana wannan hadisi da al-Imam al-Bukhari dukan su ya kawo su ne dan cewa ya fassara mana yu'azzabul mayyit bi ba'd buka'i ahlihi alayh ana yi ma mamaci azaba da wani bangare daga cikin kukan da yan gidansa suka mishi cikin shi wannan akwai maganganu da dama akan wannan hadisan da ya kawo nan na farko bintun nabi al-mursila diyar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta aika cewa yazo danta ya rasu ibnu bashqal ya ambata da wasun shi cewa ita ce zainab sai ibnu bashqal Allah mashi rahama shi yake da littafin gawamidul asma'il mubhama duk inda wani suna yazo cikin hadisi in ba ambaci wane ne bai binciko wane ne akai wannan waqi'ar da shi wal ibnatul mutawaffatu ummu kulsum kuma diyar da ta rasu kin ita ce ummu kulsum matar sana'u tsin ta rasu shekara ta 9 ya kawo shi cikin mujallal na safa ta 305 cikin gawamidul asma'il mubhama a cikin tarihul bukhari al-awsat al-imam al-bukhari a cikin ilmin jarh wa ta'dil ilmin raunanar da marawaita ko wasakantar da su bukhari Allah mashi rahama yana da at-tarihul kabir at-tarihul awsat at-tarihus sagir guda uku wanda manyan umda ne cikin abun nan ilmin jarh wa ta'dil a cikin at-tarihul awsat bukhari yake cewa yayin da ruqayya ta rasu diyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ba wanda zai shiga kabarinta sai wanda bai kasance ya kusanci iyalin shi ba da daddare falam yadkhul usmanul qabra al-dalilin da yasa usman bai shiga kabarin ba kenan bukhari yace la adri ma haza ban sani ba menene wannan wace irin magana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahadu ruqayya annabi bai halarci rasuwar ruqayya ba li'annaha matatu bi badar dan ta rasu yana badar kenan babu magana a cewa a rasuwar ruqayya ce aka yi wannan abun ibnu bashqal haka ya fada ibnu abdul bar karre ce hazal khada'u min hammad ibn salama wannan kuskuren yazo daga hammad ibn salama ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai halarci binne ya shi ruqayya ba kuma bayyanan ma aka binne ta wannan ya kasance a rasuwar ummu kulsum ne aka yi wannan abu wanda aka ta cewa ne ne bai kusanci iyalin shi ba da daddare ummu kulsum ne ba ruqayya ba dan idan ta mutu yana bada wa qala at-tabari al-imam at-tabari yake cewa Anas ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat ummu kulsum bint rasulullah sai fi qabriha kaga shi nan kirar dabari ya kawo wacecece yace ummu kulsum yace la yanzilu fi qabriha ahadun qarafal layla ba wanda zai shiga cikin kabarinta wanda ya kusanci iyalin shi da daddare sai ya ambata ruqayya fihi waham yace fa zikru ruqayya fihi waham ambatar ruqayya a cikin nan gurin kuskure ne khattabi yake cewa yushbihu yana yiwa ya kasance annaha kanat ibnatul li ba'd banatihi fa nusiba ilayha mas'ala ta gaba yake cewa wa rasulullah jalisun ala al-qabri annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamna akan qabri zahirin magana cewa yana zamna a dabra da qabri dan kan wani ya fahimci cewa qabarin busa ya hawo ya zamna wannan ku ayyayi hani a hau qabri saman shi a zamna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan yace wasadalla ibnu tin ala ibahatul julusu ala al-qabri wannan dalilin wannan hadisin ne fa ibnu tin ya kawo hujja cewa ya halitta a hau kabari a zamne ayi kujera da shi kabari ne na mamaci kai kujera da shi ka hauka zamna saboda wannan hadisin yayi hujja wa huwa qaulu malikun magana al-imam malik ce kamar yadda yazo a tajwidul ikli da mawahibul jalil da sharhi na mukhtasar khalil malik ya ta Allah mashi rahama shi ma bina'an akan wannan hadisin cewa ya halitta kai kujera da kabarin wani to wannan malamai ba su amshi ba wannan saboda cewa jalisun alal qabri dabar qabri ba saman shi ba zaid ibn sabit da ali wannan yake nuna duk wanda ke ta'amuli da ilimi ya san cewa shi ma daga in ya fada cewa babu wani wanda zai kasance ba a samun kurakuran shi cikin ilimi sai annabin Allah da Qur'ani duk wanda zai kasance kaga wannan a cikin kurakuran Malik Allah mashi rahama da malamai ba su amsa ba cewa ya halitta ai kujera da kabari kuma mamacin a ciki duba da wannan hadisin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun alal kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne kai kan ka san aka sawwara annabi ba zuwa bane zai hau kabarin mutanen ya zamna amma larabcin haka ya nuna ibn mas'ud da ata yake cewa la tujlasu alai ba a zama busa kabari wannan ita ce magana Shafi'i wal jumhur yace da jumhurin malamai shi yasa ba a amshi maganar su Malik ba Allah musu rahama dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tajlisu alal qubur wa la tusallu ilayha kakku zamna busa kabari kuma kakku yi sallah wajen kabari wanda muslim ya huddu kenan kaga hani kyararama ya zo da wani hadar da annabi ke ji an yajlisu ahadukum ala jamratin fata riqa siyabahu fatakhalasa ila jaddi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin wanda shi ma muslim ya huddu shi yace dayan ku ya zamana busa garwashin wuta ya kona tahoshi ya wuce har ya tarda fatar shi ya tsaga ya kona fatar shi ya hiye mishi alkhairi da a ce ya zamana busa kabarin wani kaga muslim ya huddo shi kaga ga hani kyarara shi ya nuna cewa magana su Malik Allah mashi rahama da wancan malamin Ibn Tin ba a amshe ta ba Ibn Tin ma dan malikiya ne mai sharhin Bukhari na harko zahirin shi iradul muhamili wa ghayruhu wa labzu qala asbat tajisisul qabri makruhu wal qudu alayhi haram malaman mu suka ce yanzu Shafi'iyya yima kabari abun nan yima kabari suminti a shahe shi da suminti haramun ne makaruhi ne kai zama abu san shi kuma haramun ne haka nan yace a jingina da kabari kame da shi kanki shingida shi shi ma haramun ne Nawawi ya hikaito a cikin sharhin Muslim daga daliban Shafi'i dukkan su wa ta'awwalahu Malik Malik ya mushi tawili mas'ala ta gaba la yudau adan illa li darura ba a taka kabari sai da darura wa yukrahu istinadu ilayhi itiraman kuma an hana a kishingida gare shi dan girmama da mutuntawa ana cikin makabarta a da gangan haka ka bi hanya za a wuce a tahi wani guri ka rika taka saman kabarin ka wuce wannan an hana shi ma haramun sai ho in darura ce ba inda za a taka kin sai tana sahihi Muslim a sharhin Nawawi haka ya kawo mas'ala ta gaba istihbabu idkhalul qabrir rijal walau kana almayt imra'a mustahabbi ne a ce maza za su shigar da mutum cikin kabarin shi ko da wadda ta rasu mace ce dan saboda abin yana buƙatar ƙarhi mata ba za su iyawa ba su suka yi dacewa da wannan abin kuma ana jin tsoron wa aidan la yukhsha alaihim iktishaful aw iktishaful awra ba za a ji tsoron huta al'aura ba saboda ai an hudi yadda ake yin likahon namiji da mace annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya umarci Abu Talha ya shiga kabarin wannan mace da ta rasu da aka ambata nan da yake cewa lam yuqarif bil qafi ne asabika wallahi kaya gabata cewa asalin shi shine lam yuzni wanda bai zinubi ba amma anan ana nihin cewa bai sadu da iyalin shi ba kuma shine azharu wa inna ma arada ba'da tahara yana nihin bayan tsarki da mayar jami zalika liman zila fi qabriha saboda abinda ake kyautatawa ga wanda ya kasance shi wanda za a sa kabarin shine ake son yi ma gata kuma wa ulil azmi annahu yanzu yaqrabu bi talazzuz bin nisa abinda aka kawo hujja cewa kuma shi yana kusa da jin dadi da mata da daddare kenan ba za a kawo kuma mace a beka mishi bai sa ta kabari wala madfuna imra'a ita kuma wanda za a binne kin mace ce fa khafa alaihi an yuzakkira shaytanu ma kana fihi tilkal layla sai aka ji tsoron shaydan ya ribace shi tuna mishi abinda ya gudana tsakanin shi da iyalan shi da daddare na jima'i wai qalu ana cewa inna tilkal layla wannan shine hikimar da aka ce dake mace ce wanda bai kusanci iyalin shi ba da daddare yazo ya sanya ta inna tilkal layla bata usman inda ba da warihi a wannan daren wasu suka ce usman ya kwana ne wajen wasu bayin shi wasu kuyangun shi sai Allah ya nuna ma annabin shi haka cewa usman fa ya kusanci iyalin shi kenan kuma anan gurin madadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Usman kai kakka shiga kabari ai mata shi ce shi yake da ikon ya sata madadin a ce cikin jama'a kakka shigo kabari da darka kusanci iyalinka Allah ya sanar da annabin shi dan saboda ka a mata wannan samu wanda shari'a ta ba da dama al-afdal ya sata cikin kabari to sai ya ba da hukunci a mu cewa cikin kuwa ne ne wanda bai kusanci iyalan shi da dare ba Abu Talha ya daga hannu aka ce mishi bismillah لانه لم ينظر في نفسه انقطاع سهارته من سيد الخلق في الصوره yace dan saboda shi bai kalli ba cewa ya yanke sarukan taka ta yanke tsakanin shi da shugaban halittu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ai sarkin shi ne a matsayin shi ne sarkin shi haka ba ta faru ba wala ta'lamu li firaqa zawjatihi kuma ba zai ji zahi ba saboda ya rabu da matar shi wala tahabbu hikayatu hadha ba zai ma so a hikaito wannan ba saboda akwai makiya Allah ɗan Shi'a za su rika cewa me yasa Usman ayan annabi ya kalli cewa ba mutumin kirki bane shi yasa ya hana shi yasa ya shi cikin makabarta yasa ta cikin kabari wanda wannan ba haka bane yace wa huwa hasanul ladfihi annahu lam ya'khaz ahadun bima fa'ala walakin yurdu hakaza yace shi yasa annabi ko sai san duk wanda ya san al'ada shi da talan annabi na karantarwa bai ya fuskantar mutun da cewa kai wani kaza kaza a sai dai yayi jirwaye da kamar wanka mutunan ya gane fa'ida ta gaba da yace hadisin Umar da dan shi cewa mamaci ana mishi azaba da kukan matattu da kukan masu rai da inkarin da Aisha ta yi tace Allah ji kanshi ga abin da ya faru ga abin da ya faru yace a cikin wani lafazi fa ma qalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta yi tace annabi bai taba faɗa wannan magana ba da dai innal mayyita yu'azabu bi bukai ahli tace bai taba faɗa ba sai dai yace innal kafira yazidu Allahu bi bukai ahlihi azaban kahuri anna yana ƙara mishi azaba idan ƴan gidansa suna mishi kuka a wani lafazi tace innakum la tuhaddisuni an ghayru kazibina wala mukazibina tace wallahi kuna bani hadisi ga mutanen da ba ƙaryata su za a yi kuma ba masu ƙarya bane ma'ana ba ƙaryata su ba tai walakin na sam'u yukhdi sai dai ji yana iya kuskure tana yiwa sun yi kuskuren ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ta tabbatar da cewa ba tana tuhumar su da ƙarya ba sai dai kuskure a wani lafazi ibnu abbas yake cewa falan mamata umar yayin da umar ya rasu sai aka gaya ma aisha wannan wa qala take cewa ya rahmatullahi umar allah jikan umar la wallahi ma haddasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba wannan duka ƴan shi'a suna daukan shi suna musguna ma wannan sahaban su abubakar su umar kan cewa gashi ma yayi ƙarya ha aisha tana mishi gyara to kuma in ba rishin alqibla ba ku da a gurin ku gaba ɗaya ha aisha kahure ne me zai ku dauki gyaran kahuri akan kahuri a ku rika mishi hujja ita ma kahura ce a wajen su kuma su ma shi ma su abubakar su umar in kahure ne a wajen su dan wanda yake bin majmu'a ya ga babban malamin su na yanzu yana cikin manyan malaman yanzu yana bayanin cewa duk wanda aka ce Abubakar yace radiyallahu anhu ya kahurta ya zama kahuri ko yake yaban su ko yake yaban kalmar da ta kumshi yaban Abubakar ko Umar ko duk wanda ya faɗa haka ko su Aisha duk sahabbai ma da suka zabe suka tsana duk wanda yake yaban su kahuri ne inda ba daruri ba a cikin wajen taqiya yace inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kawai innahu la yu'azabu bi khati'ati lalle shi ana mishi azaba da kurakuran shi da zinuban shi yace wa inna ahlahu la yabkuna alaihi al'an ɗan gidansa suna mishi kuka a yanzu irin wannan yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar da aka yi ɗan kalibu badar wanda aka gefa cikin rijiya a badar a ciki akwai wanda suka rasu na mushrikai yace innahum yasma'una ma aqulu su suna jin abinda na faɗa wa qad wahila yayi kuskure wa inna ma qala yana cewa ne yace la ya'lamuna anna ma kuntu aqulu haqqun abinda nake faɗa sun san gaskiya ne sai da Allah ya sauko innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba zaka jiyar da wanda suke cikin kabari ba wannan kuma ƴan qur'ani ne ƴan ƙara katu da shi suka ce hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mamaci ya mutu ƴan gidansu suka binne shi har yana jin ya sama qur'ani alimi yana jin ƙaran takalman su suka ce wannan ya ƙaryata qur'ani ga Allah ya ce ma annabi ko annabi ba zai iya jiyar da wanda ke cikin makabarta ba kuma a ce ana jin ƙaran takalmi to nasu suka na shari'a duk wanda zai musu irin wannan hadin har abada sunan shi batacci kuma ba zai iya samun warware su ba in ba maganganun malamai masu sharhi su suke bayanin warware abin yadda yake to duka ka ce baka yarda da maganin su ba ka hore ne to kenan babu yadda za a yi dama ka rabu da wannan kwamaca da cikin nasu suka yace nan gurin yake cewa yarhamullahu li abi abdurrahman amma innahu lamay kazib walakin nasiya aw akhada Allah ji kanshi bai yi kuskure ba ƙarya yi ba tana yiwa ko mancewa ko kuskure ne duka wannan lafazan masu inganci ne wa fihi nazarum ibnu al-jawzi yake cewa a nan gurin duka cikin wannan maganganun akwai nazari ibnu al-jawzi ya kawo yace na farko annal ladzi rawatu aisha hadisun ha aza hadis ma'ana gyaran da aisha ta musu cewa ba haka bane sun yi kuskure ba haka bane ba ita nata akwai shi su ma nasu akwai yace saboda la tanaqud bainahuma nata hadisi ne daban su ma kuma nasu ne hadisi daban kuma babu cin karo da juna cikin su inji ibnu al-jawzi kowanne yana zaman shi a inda yake na biyu ita ta yi inkari ne aisha da ra'ayinta ai da fahimta tace ta yi inkari yace wa qaulu sharu inda sai halal ta fatima ahu ila ra'ayi ahadi magana mai shari'a ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam inda ta inganta ba a waiwayan ra'ayin wani in ya kawo cewa ai kaza ne yanin ka ganin gurin ba a amshe shi yasa malamai ba su amshe ba wannan gyara Aisha tana da gyare-gyare da yawa da tamma sahabbai akwai wani malami da yayi littafi guda akan su istidrakatu Aisha ala ba'd sahaba gyare-gyaren da Aisha tamma wasu sahabbai to wannan yana cikin gyaran da ta yi amma bata samu ba nasara wasalisuha na uku annama zakaratu wulayi fazu an gariha abinda ta ambata kin ita kadai ta kawo cewa innal kafira la yu'azabu bi baka'i ahli kahuri ana mishi azaba cewa kahuri kayyade abinda kahuri a wajen ta kadai aka shi wancan ku an jiyo shi daga sahabbai da dama daga ciki akwai Umar da dan shi da Mugira wahum aula bi dabd su suka hikiyayewa mutum biyar ko uku ko hudu sun yi harda sun yi an yi daukan nasu sama da wanda suka kasance mutum daya malamai sai suka yi sabani gami da ma'anar azabar da ake ma mamaci idan ya mutu da aka ce gaba da kenan dai gyaran Aisha bai samu shiga ba magana su ibnu Umar haka take sun jita annabi ya faɗi haka yace mafi ingancin maganar malamai shine fasarar da jumhurin malamai suka yi cewa idan mutun yayi wasiya cewa in ya mutu a mishi kuka shi za a ma amma a haka kautara din kansa shi bayan ya mutu ya za a mishi azaba dan sun yi kukan ya mutu kamar yadda larabawa suka kasance suna aikatawa saboda shi yayi sababin abin shi yasa aka nasaba mishi in shi yayi wasiya ai kamar shi yayi ne in yace a mishi kuma laraba haka suke yi a da kamar yadda Bukhari yace idza kana nahu min sunnati yani ausa bi zalika yayi wasiya da wannan ko kuma abin da ya gabata ne wa hazul ahadisu bil ahadisi salifa saboda wani daga cikin su haka jahiliya suke idza mutu fabki ni bima ana ahlu idan na mutu ki yi mini kuka irin wanda ya dace da ni shi yake ma matan shi da yaran shi wasiya ce a yi kukan da ya dace da shi a san babban mutun ya mutu saniha na uku annahu yu'azabu bi sama'i bukai ahlihi ana mishi azaba da jin kukan iyalan shi ma'ana cewa lokacin da suke kukan ana jiyar da shi kuma wannan abun yana cutar da shi yana jin radadi kan kukan da suke yana tausaya musu kuma yana abun yana munana mishi haka qadi iyad yake cewa wannan ita ce fassara mafi kyau tabari yake cewa ad-dalilu ala anna buka'ul hayy 'ala al-mayyit ta'zibul hayy lahu la ta'zibu min Allah dalili yayi tsaye inji al-imam tabari kan cewa kukan da suke mishi shine azabar da ake nihin cewa ba wai Allah zai mishi azaba ba saboda ayyukan su a wuyan su ba zai yi ba a ce an mishi azaba akan kukan wasu fassara ta uku kanu yu'adduna fi nawahim jara'imul amwat azmuna mahmudan kalqatul shannal gharat sun kasance jahiliya idan mamaci ya mutu suna ta ambatan wasu abubuwa muggai da mutunan yayi shine wanda ya kashe suwa ne shine wanda yayi kaza saboda su a jarumtaka suka dauke shi ba daukan alhaki ba da zunubi shine wanda yayi kaza suna zatan cewa abun yabo ne kalqatul kamar kashe-kashe da yayi wa shannal gharat da cinna yaki da yayi da wata husuma da ya kunna fa huwa yu'azzabu bima yanhauna bihi to sai a mishi azaba saboda abinda suke ambato na muggan ayyukan shi ana cewa idan da buhu akunta kaza duk lokacin da suka fada sai a ce kai kai yi wannan abin kai ne kai kaza fa zaka tawbihu azab to wannan tawbihin da ake mishi shine azaba na hudu da yace bi bukai inda bukai ahli yu'azzabu bi zambihi qadi husain yake cewa yana iya kasancewa cikin kadara Allah ayi mishi afuwa illam yabku idan ba su yi mishi kuka ba idan sun yi kuka sun yi ta ambatan zinubukan shi sai ya zamana an abun nan kin shi an yi mishi azaba dalilin wannan abubuwan da yayi fassara ta biyar akan wannan magana cewa an dauka ne akan kahuri kahuri ake nihi daga cikin masu zinubin wanda Sheikh Abu Hamid Allah madaukin sarki ya mishi rahama shi ya tahi akan haka na shidda cewa wannan abun an kebance shi ne ga wani mutum ayyanan ne Qadi Abubakar ibn Tayyib Allah mishi rahama ya ambace shi a matsayin tana yiwa ya zamana annabi wani mamaci ne yake ni Aisha ta tahi akan cewa ba wani wanda za a ma azaba da zanubin wani kuma ijma'in mutane ijma'in malamai ne al'umma ma gaba daya saboda aya wala tazuru wazi'atun wazra ukhra wala taksubu kullu nafsin illa 'alayha yace duk hadisin da yazo yake hani gami da kuka ma'anar shi shine kukan da zai biyo bayan ana karaji ana fadar abubuwan da mamacin yayi wannan shi ake kiran kukan mutuwa saboda wannan abubuwan kamar kuka ne ana zano abubuwan da yayi fa innal buka'u bil maddi as-sautu wa bil kasri ad-dam'u al buka in an ce al buka'u shine wanda za a bude baki ayi tai ana kara amma an ce al buka ka wanda hawaye zai zo wanda babu ja kamar yadda malaman lugha suka tabbatar cikin sa akwai Khalid da al-Imam al-Azhari da al-Imam al-Jauhari rahimahumullahu ta'ala jami'an hadisan da dama ne cikin wa alaikum assalam
sa'iya da wata cewa idan mutum ya yi rasuwa kuma bai ba da wasiya ba a cikin cewa kada a mushe wasu abubuwa da suka shafi ne da ya mutu bai yi wasiya ba sai ya rasu kuma sai aka yi mushe da
yawwa abin da yake kan mutum duk abin da ya kasance ana yin shi na mukhalafa ne a cikin mujtama'akin ku kasan shi na sabo ne in an yi mutuwa ana yi to kai wasiya cewa kai ka amaka kaza ka amaka kaza in suka yi can gurin wannan ruwan su da Allah amma in dai kai kai wasiya ka sabke ma kanka abin da yake wuyanka shine ka fadi dan aikatawa kuma wannan tana kansu ابن هجر الله مشرحا كتغتر بعض استدلال هذا لأن زائر الزور يختص بالبادي دون من أتى بعده فعلى هذا أنا نقول أي بخاري أنا مكامنا هجاني أكن تشيوا دوان دي كسان تشي يا يكوكا متوا وان دي أكما كوكا ماما تشي زا أمشي أزابا دا وان دي سكي مشي كوكا تو كما سي كامنا ها مغانا تشيوا دان أدم نهاركو دي يموتو دي كشت أن قوانشي duk wanda yake kisa bayan shi zinubin yana bisa kanshi to yace nan gurin malamai sun yi huto na huto da wannan hadisin da Bukhari ya kawo saboda wannan zahirin shi cewa wizir kin zinubin yake banci wanda ya fara ba wanda ya zo bayan shi ba kenan wannan sai ya zama na azabtarwa yake banta ga farkon wanda ya fara kukan mutuwa kukan mutuwa saboda cewa ai a cikin wancan hadisin na kashe kai na dan adam daga dan uwan shi dan saboda li annahu awwalu man sanna al-qatl shi ko wannan ai laysa huwa awwalu man sanna nau ba shi bane farko wanda ya sunnanta kukan mutuwa to nan yace amsar da za a ce cewa zinubin bai kore ba cewa sai wanda ya fara za a yi hujja da shi akan wani dalilin daban ma shi yasa Bukhari yana nihin raddi akan cewa innal insana la yu'azzabu illa bi zambin basharahu bi qawlihi aw fi'lihi mutum ba za a mishi azaba ba sai da zinubin da shi ya rungume shi da hannun shi ko da bakin shi ko ya fada fa arada an yubayyana yake so ya bayyana cewa annahu qad yu'azzabu bi fi'li ghairi ana iya maka azaba da aikin wanin ka me yasa ai wannan hadisin cewa innal mayyita la yu'azzabu bi fi qabri bi buka'i ahlihi mamaci ana mishi azaba cikin kabarin shi idan ɗan gidansa sun mishi kuka to kaga wani zai ko da wasu suka itiradi cewa suka yi wanda suka itiradi ba za a ma mutum azaba ba sai da zinubin da shi ya aikata ba abinda wani ya aikata ba to sai ya nuna maka Bukhari cewa cikin shari'a banda wannan kin akwai wani mai kamar shi wanda shi ba shi yayi mubasharar zinubin ba amma kuma ake labta mishi zinubin shine ibnu adam na harko da annabi yace duk wanda ya kashe zinubin ai an bashi kaga ai wani aiki ne wanda ba shi shi nashi yayi mubashara kawai amma wanda suka biyo baya ba shi yayi mubashara ba kuma zinubin ya hau kanshi kene yake nuna maka banda ma wannan na kukan mamaci ga ma wani abin da yake kama da shi a wajen zinubin wani ya hau wani mun ya kasance shine sababin abin shine Bukhari abin da yake so ya abin nan ya ambata mana a cikin nan da fa'ilodi da dama wanda al-Imam ya kawo rahimahullahu ta'ala wasu mun gansu a cikin abin nan nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi